Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ku makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Litinin 10 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan ranar kula da masu matsalar lafiyar kwakwalwa wanda aka yi bukinsa a yau 10 ga watan Oktoba. Kana hukumomi a jamhuriyar Niger sun sanar da rufe makarantun horar da likitoci masu zaman kansu sakamakon rashin cika muhimman sharuɗa. Kamar kowanne ran Litinin, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wasu matakai da Inspector General ɗan sandan Najeriya ke dauka na maido da martabar rundunar wanda Sani Shaibu Balumfashi zai gabatar. Kana Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan da Maryam da labaran duniya.
Assalamu alaikum da cikakkun labaran. Wasu munanan makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taba babban birnin Ukraine a yau Litinin. Hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin Ukraine suka ce an harba akan kasar. Yan sandan Kyiv sun ce galibin hare-haren sun shafi tsakiyar birnin inda suka kashe akalla mutane 5 tare da jikata wasu su 12. An kuma samu rahoton tashin bama-bamai a wasu wurare da yawa ciki har da birnin Lviv da ke yammacin kasar da tsakiyar birnin Dnipro da kuma birnin Kharkiv da ke gabashin kasar. Sojojin Ukraine din sun ce sun harbo makamai masu linzami 41 na Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na kai hari kan yankunan farar hula da kuma kamfanonin samar da wutar lantarki a duk faɗin kasar. Dan neman haddasa fargaba da rudani da kuma lalata kamfanonin makamashin Ukraine din. Yau Litinin ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Don bikin ranar, hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a da kuma karfafa gwiwar daukar matakai a yankunan da ake samun yawaitar mace-mace ta hanyar kisan kai da kai. A wata sanarwa da aka fada a yau Litinin, hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar coronavirus da aka fuskanta ta haifar da tashin hankali a fannin lafiyar kwakwalwa a fadin duniya. Ta kara da cewa annobar na asasa damuwa ta dan lokaci da kuma lokaci mai tsawo tare da yin lahani ga lafiyar kwakwalwar miliyoyin mutane. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa an samu karuwar tsananin fargaba da matsananciyar damuwa fiye da kashi 25 cikin 100 a cikin shekarar farko ta annobar. A lokaci guda kuma cibiyoyi da ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sun fuskanci cikas sosai. Haka kuma gibin da aka samu wajen jiyyar masu lalurar ya karu sosai. Jiyyar lalurar kwakwalwa musamman a Afirka na da rauni sosai, inda ake samun likita daya da ke duba masu lalurar kwakwalwa 500 sabanin adadin da hukumar WHO ta gindaya. A gefe guda kuma a nan Amurka, a yau Litinin ne ake bikin ranar Columbus, ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware don tunawa da wanda aka ce ya gano Amurka ta arewa da ta kudu, wato matafiyi mai yin bincike dan kasar Italiya Christopher Columbus. Kamar yadda ya yi a shekarar da ta gabata, shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya ayyana ranar a matsayin ta tunawa da 'yan asalin kabilan kasar kafin zuwan Turawan mulkin mallaka. Amma hakan ba yana nufin ayyana ranar a matsayin hutun gwamnatin tarayya ba. Ko da yake sanarwar Biden ta ayyana ranar ta buƙaci yin biki a ranar Litinin ta biyu a cikin watan Oktoba, wato daidai da ranar Columbus. 'Yan asalin kabilan Amurka da sauran ƙungiyoyi sun dade suna nuna bacin ransu game da bikin ranar Columbus, saboda bikin na sa ayi watsi da mace-mace, barna da cututtuka da Columbus da tawagarsa suka kawo Amurka. Bikin da ke nuna cewa akwai kabilu masu al'adu da suka zauna Amurka a shekaru da dama kafin zuwan Columbus, a hankali yana ƙara samun karbuwa a Amurka, inda jihohi fiye da 12 da birane da yawa suke jinjinawa gudunmuwar 'yan asalin kabilan kasar a hukumace a ranar Litinin ta biyu a watan Oktoba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministar harkokin wajen Jamus ta yi kira da a haramtawa duk masu hannu a abin da ta kira mummunan murƙushe masu zanga-zangar adawa da gwamnati shiga kasashen tarayyar Turai da kuma sanyawa dukiyarsu takunkumi. Zanga-zangar da aka dade ana yi ba kakkautawa da ba a ga irin ta ba a cikin shekaru ta nuna adawa da tsarin mulkin Iran ta shiga mako na hudu. A ranar 17 ga watan Satumba aka fara zanga-zangar bayan da aka binne masu amini a shekara 22 wata yar kabilar Kurdawa da ta mutu a hannun jami'an yan sandan da'a da ake tsoron su sosai a Iran. An tsara Amini ne bisa zargin keta ka'idojin shigar mata na musulunci. Tun daga lokacin zanga-zangar ta bazu ko ina a fadin kasar ta kuma fuskanci martani mai zafi inda aka yi kiyasin cewa an kashe mutane da dama an kuma kama daruruwan wasu. A yau Litinin Cibiyar Kimiyya ta Royal Swedish Academy of Sciences ta sanar cewa wasu masana tattalin arziki da ke zama Amurka su uku sun lashe lambar yabon Nobel Prize ta shekarar 2022 a fannin kimiyyar tattalin arziki saboda binciken da suka gudanar akan bankuna da kuma rikicin tattalin arziki. Waɗanda suka yi nasara su ne Ben Bernanke, tsohon shugaban babban bankin Amurka wanda kuma ke aiki a cibiyar Brookings da ke Washington DC, da Douglas Diamond na jami'ar Chicago, sai kuma Philip DeVig na jami'ar Washington a St. Louis da ke jihar Missouri. Cibiyar ta ce waɗanda suka lashe lambar yaban ta bana sun kara fahimtar da mu sosai game da rawar da bankuna ke takawa a fannin tattalin arziki musamman a lokacin koma bayan tattalin arziki. Wani muhimmin abu da suka gano a binciken su shine dalilin da yasa gujewa taɓarɓarewar bankuna ke da muhimmanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da lafiya ta duniya ta ware ranar 10 ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya domin a rika wayar da jama'a game da lamuran kiwon lafiyar kwakwalwa. Wakiliyar mu Hawwa Umar ta hada mana rahoto akan wannan ranar.
Rana ce da take bada dama ga masu ruwa da tsaki da ke aiki kan abubuwan da suka shafi kwakwalwa don tattaunawa kan hanyoyin da za su kawo ci gaba don tabbatar da samun ingantacciyar lafiyar kwakwalwa ga mutane a faɗin duniya. Taken ranar na wannan shekarar shine maida kula da lafiyar kwakwalwa ga kowa ya zama abin fifiko. Kwararre a fannin kwakwalwa Professor Rabi'u Abdulsalam Magaji yayi bayani kan abubuwan da ke haifar da rashin lafiyar kwakwalwa.
Akwai abin da ya shafi kamar rashin hutu wanda a ka'ida kowane dan adam a iya shekarunsa ya kamata ya samu hutu na wajen bacci daidai da iya shekarunsa. Mutum ya kare kwakwalwarsa daga iskar da yake sha kada ta zama gurbatacciyar da za ta iya zuwa ta zama na cewar ta gurbata da kwakwalwa, ya zama na cewar abincin da mutum yake ci ba abinci bane wanda zai bata kwakwalwa. Mutum baya shaye-shaye ko kuma shan magunguna waɗanda ba likitoci bane suka bada damar a sha, da rage damuwa da rashin ɗaukar matsaloli na tunani mai yawa. To duka irin waɗannan abubuwa za su iya sa mutum ya zama na cewar ya samu wato rashin lafiyar kwakwalwa.
Ana ta bangaren kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam Labiba Sa'idu Ibrahim ta ce akwai kalubale da ake fuskanta bangaren da ya shafi kula da lafiyar kwakwalwa a Najeriya.
Akwai karancin duba marasa lafiyar kwakwalwa a lissafin yawan likitocin da muke da shi na lafiyar kwakwalwa. Akwai karancin su a binciken ma WHO muna da mutanen miliyan 190 amma kuma likitocin lafiyar kwakwalwa ba su wuce su 300 ba. A bangaren kiwon lafiya kuma babu bangare da ke kula da lafiyar kwakwalwa a kiwon lafiya na farko, wato primary health care. Ina kira da gwamnati ta mayar da hankali a samu a haɗe lafiyar kwakwalwa a cikin kular kiwon lafiya na farko, wato primary health care. Na ƙauye za su samu access to likitocin lafiyar kwakwalwa ko kuma asibitocin lafiyar kwakwalwa. Gwamnati ta sa kula da lafiyar kwakwalwa mai arha, ta samar da hanyoyi kala-kala da za ta wayar da kan jama'a don su gane da cewa lafiyar kwakwalwa cuta ce da ya kamata a nemi mishi magani.
Wasu matakai ya kamata mutane su dauka don kare kansu daga cin karo da rashin lafiyar kwakwalwa? Professor Rabi'u Abdulsalam yayi karin bayani.
Bi misali kamar in mai gida ne ya zama na cewa ake samun matsala da shi, a zaunar da shi a fahimtar da shi inda zai zama na cewa ya dinga yin abubuwa da suka dace, umma ta ce akan miji, haka kuma idan ƴaƴa ne da dai sauransu. Haka idan abu ne wanda yake ya shafi wajen shaye-shaye, to sai ai kokari wajen daga ainihin hukumomi da iyaye da ƴan uwa da abokan arziki su ga cewa ya za a yi wajen kokarin magance wannan matsala babba da ta damu al'umma. al'umma yanzu musamman wajen shaye-shaye.
Daraktan hukumar lafiya ta duniya ta Afrika Dr. Mashidise Muwete ta ce fiye da mutane miliyan 116 na rayuwa da rashin lafiyar kwakwalwa a fadin Afrika. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hawwa Umar. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bada sanarwar rufe wasu makarantu masu zaman kansu da ke horar da likitoci saboda zargin su da rashin cika wasu muhimman ka'idoji da suka shafi kiwon lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Matakin wanda ya biyo bayan wani binciken da aka gudanar a wasu makarantun horar da jami'an kiwon lafiya ya ritsa da wata makaranta guda a gundumar Gaya da makaranta guda da ke gundumar Madawa da wace ke gundumar Dogon Dutse da wata guda da ke gundumar Balleyara da ɗaya a garin Doso da ɗaya a nan Yamai, dukkan su masu zaman kansu waɗanda aka gano da rashin cike muhimman sharuɗan da suka zama wajibi kafin a bude irin waɗannan makarantu. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma.
Bincike ya gano wasu basu da matakardar budawa sun kaje sun ka buda. Ya kamata a ce ita wannan lakol inda za a buda ta akwai kayan aiki, akwai asibiti kamar tajaha inda ake iya koya ma yara kamar hospital regional.
Binciken ya kuma gano yadda ake fatali da tsarin jarabawar bai daya da ke bada damar tantance ɗaliban da suka cancanci samun diplomar kammala karatun likitanci.
Tun a 2011 in mutum ya ƙara horaswa cikin waɗannan lakol ɗin ba lakol ɗin ke ba shi takarda degree ba ko diplom. Gabaɗaya za su kawo ɗalibansu a yi musu jarabawa. A yi bincike a ga lalle horaswar da an kai musu sun cancanci a ba su nan takardar degree ɗin ko ba su cancanci ba. To sai ya zamanto bayan bincike da an kai wannan lokuna an ka gano suna nan suna ba da takardar degree alhali bai zo yayi wannan test din da ake ba wannan examen da ake.
Mun tuntube shugabannin kungiyar mamallaka makarantun horar da jami'an kiwon lafiya masu zaman kansu amma sun buƙaci mu ba su dama idan suka kammala wani taron da suke gudanarwa a yau Litinin za su kira mu a waya da yake bayyana ra'ayinsa a game da matakin rufe waɗannan makarantu. Wani shigo a kungiyar ƙwararrun likitoci ta St. Famed Dr. Habu Abdulrahman ya ce abin ya yi daidai a bisa la'akari da mahimmancin sha'anin kiwon lafiya a rayuwar ɗan adam.
Ba yau bane wannan matakan ya kamata a ɗauke su saboda abubuwan ga sunan kowa ta shi da sai sai ya buɗe makaranta alhali wayan iya suna zuba kuɗin su na karatu kuma an hutu wajen bayan karatun an ƙare yaro gashi ya hutu baya da wani cikin ilimi na kula da lafiyar jama'a saboda ana ganin abun ana takamula a kamar cikin tafiyar karatu da ake yi kuma yaran su dukansu in sun hutu ba su amfanin kirki ko da asar cikin gidajen likitoci ba za su biya bukata ba. To idan ana son a cin guri lallai kai sai an dage da kulawa da yanda ayyukan ne suke tafiya.
A takardar da ya aike wa shugabannin makarantun da matakin gwamnatin ya ritsa da su, ministan makarantun kimiyya da na koyar da sana'o'in hannu Kasim Mamman Muktar ya umarce su da su dakatar da karatu har zuwa lokacin da suka tabbatar sun cike ka'idodin koyar da sha'anin kiwon lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar.
Mukavara dogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu gamara ma dogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu gamara ma dogara.
Kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan irin matakan da Sufeto General ɗan sandan Najeriya ke dauka na maido da martabar rundunar ɗan sandan. Ga dai Sani Shuaibu Malumfashi dauke da rahoto na musamman.
A Najeriya, babban Sufeto General rundunar ɗan sandan kasar alkali Usman Baba ya bijiro da wasu shirye-shirye da za su karawa ɗan sanda azama a bakin aiki da zai tabbatar da jajircewa wajen tsare lafiya da dukiyar al'ummar kasar. Bayar da agaji ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki tare da waɗanda aka raunata a kan kare. Tare da dawo da martaban aikin tsaro na daga cikin sabbin shirye-shiryen da ya bijiro da su da zai ƙarawa ƴan sanda azama a bakin aiki. Kuwa makon jiya, rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara ta raba cikin kuɗi naira miliyan 34,600 ga iyalan ƴan sanda su tara waɗanda aka kashe a bakin aiki da kuma Kofar Sani Sagir wanda shi raunata shi aka yi. Kuma kwamishinan ƴan sanda na jihar ta Zamfara Sifi Kolo Yusuf ne ya raba kuɗaɗen a madadin Sufeto General na ƴan sanda. Har ila yau, alkali Baba ya buɗe sabon hedkwatar ƴan sanda shiya ta 14 a garin Ɗandagoro nan birnin Katsina. Hausa dai sun ce labarin zuciya a tambayi fuska.
I charge you to henceforth defend yourselves courageously against any armed group that attempts to attack you or attack any police asset and any criminal or any national infrastructure.
Ina kira gare ku ya ku ƴan sanda da ku miƙe ku kare kanku daga harin ƴan bindiga waɗanda za su kawo muku hari a duk lokacin da suka so ko kuma waɗanda za su kaiwa wuraren da kuke aiki wato hari a duk lokacin da ta bijiro su.
Don't sit down and even defend your formations, your places of work. Go out and look for them like they are looking for you and deal with them ruthlessly.
Kada ku zauna ku zura ido ko ku sassautawa duk wani dan bindiga a duk lokacin da suka taso ku bi su ku biji-biji da su ku fita farauta su kamar yadda suke neman ku don su gasara ku don kada ku kyale su ta hakan ne kawai za a zamanto an kawo ƙarshen wannan al'amari. Shi dai wannan ofishi da aka buɗe na zamani ne ka kuma ƙarin bayani daga bakin kakakin rundunar ƴan sanda na abubuwan da aka tanada a wannan ofishi.
Ba sabon shiya ce aka bude kuma tunda aka bude ta Katsina da Kaduna wannan shiya ba ta sami ta gomishin ofis ba sai a wannan karo Allah ya sa suka samu ofis nasu na kansu kuma muna godiya ga babban sanata ƴan sanda da ya ba da wannan office ina wannan wuri babu abin da za su dauka su kai domin ba gini kadai akai ba har da bariki na ƴan sanda kuma shi kansa wannan ginin hedkwata da aka yi ba sa bukatar su kai kujera ko wani benci an saka duk wani abin da ka sani na kayan aiki da kujeru da conference hall officers su gabaki ɗaya babu abin da za su bukata ma komai an sa musu kai hatta a ɗakin da aka ware domin a kulle mutane an saka na'ura mai sanyaya ne wannan karo a rayuwata ta aikin ɗan sanda na ga cell inda za a kulle mutum a ce an sa air condition a wannan wuri.
Shin komi waɗanda suka ci gajiyar wannan al'amari za su ce game da sabon yanayin aiki da suka tsinkaye kansu a ciki?
To gaskiya tsakanin da Allah babu abin da za mu yi sai mu yi wa Allah godiya kuma mu yi wa gwamnatin tarayya da rundunar ƴan sanda ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban sufeto ƴan sanda a IGP alkali Baba Usman lallai tunda ya karbi ragaban mulkin wannan runduna ta yan sanda muke samun ci gaba daga tsarin albashi gashi yanzu kuma a kan tare ana samu ana biyan iyalan jami'an waɗanda suka rasa rayukansu a kokarin da suke yi na ƙasa ta zauna lafiya wannan abu ba ƙaramin daɗi yake wa yan sanda ba musamman iyalan waɗanda suka rasu a kan kari gashi nan ana ta kiran su suna karɓar kuɗaɗe waɗanda yake na inshora da kuɗaɗe gashi nan kala-kala ana ta kiran su zo su karɓa sai mai wa Allah godiya mai wa rinjiyar yan sanda ta ƙasa godiya.
Komi masu yin sharhi game da harkokin tsaro za su ce game da wannan tsari da aka bijiro da shi ga Dr. Awal Abdullahi.
Wannan abin da aka yi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Na farko dai ya nuna sau da kauna da kuma sanin makaman aiki daga ɓangaren shi shugaban ƴan sanda na yanzu Alfashi Gwamna Kogi Baba. Ya nuna kishi kulawa da mai da hankali akan ma'aikatan shi da kuma aikin da ake wanda zai kyautata wa su iyalai za su ji daɗi duk da yake ba zai dawo da ran wanda ya rasu ba amma dai za su ji daɗi za su ga an mai da hankali an kula kuma sun san cewa haƙoƙin marigayi za a biya. Da ɗan sandan da suke aiki zai ƙara musu karfashi ganin cewa wanda yake shugabancin su yanzu ko da sun samu matsala a nan gaba ko na kasa ko bayan rayuwarsu za sun san ba su da matsala na maganan haƙoƙinsu za a mai da hankali a kula a tabbatar da cewa an biya su haƙoƙinsu a kan lokaci domin shi abin da ya mai da hankali kenan. Sai kuma wani abin da yake yi don ƙara gyara halin ƴan sanda da aikin ƴan sanda ya zama kamar idon mujiya yana sa ido a ƙasa da kunnen shi a ƙasa duk abin da yake faruwa da ɗan sanda ko a wani lungu yake ba mu san ya yake yi ba amma yana samun labari yana kyautatawa waɗanda suka yi aiki mai kyau kuma ana hukunta wanda suka ne suke nema su ɓata aikin ɗan sanda. To wannan kuma shugabanci ne da jagoranci mai inganci alhamdulillahi mutumin nan kuma ya fito da arewa sannan ya bayar yana nika cewa ya sa arewa tana ƙara samun kima da mutunci saboda kyakkyawan jagorancin da yake yi a yansa a shugaban shi na matsayin ne shugaban ɗan sanda kuma muna jinjina mishi za kuma ci gaba da mishi addu'ar kariya da kuma ƙara sanin makaman aiki insha Allah. Yanayin aikin siyasa ƴan sanda yanzu sun koma a inda suke aiki ma a tsorace suke gani suke saboda wannan tsarin idan mujiyar nashi gani suke kamar yana ganin su ma a cikin da suke da haka yanzu ƴan sanda maganar cin hanci ya fara kaushewa a ko misali guda ɗaya wata mata ta samu matsala da motar ta duk wanda ta tsaya ya tsaya wa ƴan sanda suka zo suka tsaya suka kwance mata kayan suka canza mata wata suka yi mata export ta dauki kudi naira 3000 ta ba su suka ce a su ƴan sanda mai aikin da aka dauke su shi ke nan ba dan su karbi kudi ba wannan kenan. Akwai ƴan sanda yanzu kusan guda uku wanda sun tsinci kudade kashi daban-daban amma sun dauki kudaden nan maimakon su koye sai suka kawo shi ga hukuma aka ne masu kudaden aka mayar musu. Sannan akwai ɗan sandan da shi kuma ya ci hanci akan hanya aka yi video wanda shi inspector baba ya gani kuma ya ɗauki mataki a kai in fact an ma kori wannan ɗan sanda an ma miƙa su gaban kuliyar Muntasabo domin yi musu hukunci. So duk irin waɗannan wasu al'amura ne wanda suke faruwa yanzu a ƙarƙashin jagorancin shi wannan inspector na police baba saboda kyautatawa da inganta aikin shi. ƴan sanda suna tsoron kaman duk inda suke yana tare da su ko da baya tare da su domin duk abin da suka yi gani suke kaman ya sani hakan ya sa sun fara gyara halayensu sun fara daidaita ayyukansu sannan kuma duk wanda ya kyautata kamar yadda ba za a baya a za a kyautata mishi wanda ya bata kuma zai gaba daidai ba.
Kwacci ladan kuturu dole zai masa aski. Sanshi Abu Malfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kuma da kallon kafar Ingila ta kaddamar da wani bincike kan takaddamar da ta farce tsakanin ƴan wasan kungiyar Arsenal da Liverpool bayan kammala wasa a tsakanin su a jiya Lahadi. Kungiyoyin biyu suka yi karon battar karfe a wasan gasar Premier a filin wasa na Emirates inda Arsenal da ta karbi bakuncin wasan ta yi galaba da ci 3-2. To sai dai an sami cece kuce a lokacin wasan inda nan take takaddama ta barke tsakanin captain din Liverpool Jordan Henderson da dan wasan Arsenal Gabriel Magalhaes. Lamarin yayi kamari ta yadda sai da alƙalin wasa ya dakatar da wasan kana yaje ya ja kunnen shugabannin ƴan wasan bayan da suka jefi juna da munanan kalamai. hukumar FA ta ce za ta yi nazari kan abin da ya faru a lokacin wasan kana kuma za ta dauki duk wani matakin da ya dace duk da yake bata bayyana lokacin da za ta yi hakan ba. A Ingila din da ya kungiyar kwallon kafar West Brom da ke fafata gasar Championship ta sallami mai horar da ƴan wasanta Steve Bruce watanni takwas kacal da soma aikin sa a kungiyar. Bruce tsohon kocin Newcastle ya rataba hannu a kwantaragin watanni 18 da kungiyar a watan Fabrairun da ya gabata to amma kuma ta sallame shi sakamakon koma baya da take fuskanta a wasanni. To soma wara aikin nashi kocin ya sami nasara ne a wasanni 8 kacal daga cikin wasanni 32 da ya jagoranci kungiyar. A wata sanarwa ta shafin yanar gizo kungiyar ta gode wa kocin kana kuma tace tana shirye-shiryen bayyana wanda zai gaje shi nan ba da jimawa ba. A kasar Spain kuma kungiyar Atletico Madrid ta sake sayan dan wasan Barcelona Antoine Griezmann wannan karon a zaman jinjindin akan kwantaragin da zai kai har a shekara ta 2016. Griezmann ya kasance a kungiyar ta Atletico a zaman aro tun daga wata Agustan shekara ta 2021 sakamakon rashin haskawa kamar yadda ake bukata a kungiyar sa ta Barcelona wacce ta saye shi a kwantaragi mafi tsada a lokacin na sama da miliyan 120. Dan wasan dan kasar Faransa mai shekaru 31 ya kasance cikin ƴan wasan gaba-gaba a tsarin tafiyar kocin Atletico Diego Simeone duk da yake ya fi saka shi a zaman canji domin kaucewa saba ka'idar biyan kuɗi euro miliyan 40 idan dan wasan ya tsallake wani adadi na lokacin buga wasa. Ya zuwa yanzu ya buga wa kungiyar ta Atletico wasanni 303 a zamani biyu na zaman aro inda kuma ya sami jefa mata kwallaye 144. A kasar Faransa kuma shahararren dan wasan kungiyar PSG Lionel Messi ba zai sami buga mata kwallo ba a wasar gasar zakarun Turai da za ta buga da Benfica a ranar Laraba mai zuwa sakamakon rauni da yake fama da shi. Rahotanni sun bayyana cewa dan wasan bai halarci a tsayin kungiyar ba a baya-bayan nan haka kuma baya cikin waɗanda suka buga wa kungiyar wasan Ligue 1 da ta yi kunnin doki da Stade Reims a ranar Asabar da ta gabata wanda shine karon farko da ya rasa buga wa kungiyar wasa tun somawar kakar wasanni ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria.
Kuma da lagashe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Wasu munana makamai masu munzani da rashin harba sun taba babban birnin Ukraine a yau Litinin. Hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin Ukraine suka ce an harba akan kasar. Yan sandan Kyiv sun ce galibin hare-haren sun shafi tsakiyar birnin inda suka kashe akalla mutane 5 tare da jakata wasu su 12. An kuma samu rahoton tashin bama-bamai a wasu wurare da yawa ciki har da birnin Lviv da ke yammacin kasar da tsakiyar birnin Dnipro da kuma birnin Kharkiv da ke gabashin kasar. Yau Litinin ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Don bikin ranar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a da kuma karfafa gwiwar daukar matakai a yankunan da ake samun yawaitar mace-mace ta hanyar kisan kai da kai. A wata sanarwa da aka fada a yau Litinin hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar coronavirus da aka fuskanta ta haifar da tashin hankali a fannin lafiyar kwakwalwa a fadin duniya. Ta kara da cewa annobar na asasa damuwa ta dan lokaci da kuma lokaci mai tsawo tare da yin lahani ga lafiyar kwakwalwar miliyoyin mutane. A gefe guda kuma a nan Amurka a yau Litinin ne ake bikin ranar Columbus ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware don tunawa da wanda aka ce ya gano Amurka ta arewa da ta kudu wato matafiyi mai yin bincike dan kasar Italia Christopher Columbus. Kamar yadda ya yi a shekarar da ta gabata shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya ayyana ranar a matsayin ta tunawa da 'yan asalin kabilan kasar kafin zuwan turawan mulkin mallaka amma hakan ba yana nufin ayyana ranar a matsayin hutun gwamnatin tarayya ba. Kodayake sanarwar Biden ta ayyana ranar ta buƙaci yin biki a ranar Litinin ta biyu a cikin watan Oktoba wato daidai da ranar Columbus.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka min na gabatar da wannan shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yako Makeri nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.